Boys and girls, this is your day.
Having your dream come true.
Jakadan kasar Amurka a Nigeria Mr. Samington kenan ke bayani ga wasu matasa da ƴan mata da aka raba su da matasan sa kai nan da ake kira civilian jetia dake aikin farauto yayin gungiyar Boko Haram a jihar Borno. Wannan gungiyar matasa sa kai da ake kira civilian jetia FD sun dai kafuli tun lokacin da yayin gungiyar Boko Haram suka dinga addaban al'umma garin Maiduguri wanda suka sa kansu da kansu wajen farauto waɗannan mahara suna bin su kuma suna dimkewa da hannu sai dai tun a wancan lokacin ba tantance shekarun waɗannan matasa ba da za su dinga wannan aiki da ake kira civilian jetia wanda daga baya-bayan nan aka shiga wata yarjejeniya da asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNICEF da kuma gwamnatin jihar Borno inda aka keɓe yaran da suka kai kasa da shekaru 18 aka kuma sallame su daga cikin waɗannan ƙungiyar matasa da ake kira civilian jetia.
The point of today is that you have a chance in your dream right now to think of education, to think of health, and to think of what you will do with the future of your life. Know that the whole world is with you.
Jakadan Amurka Mr. Smithson ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya kuma a yau kuna da zabi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya da ma yadda rayuwar ku zata kasance. Ku sani cewa duk duniya suna tare da ku kamar yadda muke tare da ku anan. Shi ma dai barista Abdullahi Husaini Isge na ma'aikatar shari'a dake jihar Borno yace a cikin wannan tafiyar an rasa yan civilian jetia ɗin 809 sannan kuma yanzu hakan sun keɓe matasa yan ƙasar shekaru 18 833 da ƙananan hukumomin jere da Maiduguri sannan kuma wasu guda 3,701 suka miƙawa asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF. Ita ma wakiliyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ke Najeriya wato Palina Aronside ta ce yanzu hakan sun karɓi waɗannan matasa kuma su tabbatar cewa wannan yara sun koma sun ci gaba da karatunsu.
As of today, to a total of 1,469 children associated with CJTF having been identified within the city of Maiduguri, and they have all been assessed on their level of association with the CJTF. Today, 833 of those children have been determined to be directly associated with CJTF.
Tace yanzu hakan akwai yara 1,469 waɗanda suke tare da civilian JTF ɗin da kuma aka tantance a garin Maiduguri, amma a yau an tantance 833 da suke mu'amala da 'yan civilian JTF ɗin kai tsaye. Don haka asusun mutum UNICEF za ta tallafa waɗannan yara da ma wasu matasan da ake ƙoƙarin amfani da su. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.